أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله زعم تجعب الكراتين وأن اللتاه هنا كيرة التوحيد وأن الإمام اللتاه هنا كتما إجماع السلف في الاعتقاد إجماع مجبات السلف نصاله أتكم باب أكيدة كما يدعى الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني يو هكايتو حرب دالبن الإمام أحمد نيانا تكين manyan ɗaliban Ahmad ibn Hanbal wanda zai ambaci Ahmad ba zai manta da Harbu ibn Isma'il al-Kirmani ba dan saboda yana cikin manya-manya wanda ya kwashe shekaru da dama a gaban Ahmad ibn Hanbal yana karatu shi yasa yake da akwai littafin da ake cewa Masailu Harbu mas'alolin da yamma Ahmad ibn Hanbal tambayoyin shi littafi ne guda ya kai kamar wannan haka inda zan mu tashi abu na gaba yake cewa wal khilafatu fi quraish ma baqiya fi an-nas isnani khalifanci yana cikin quraishawa matukar koda mutum bi su kai saura a duniya laysa li ahadin min an-nas an yunazi'ahu fiha babu wani wanda ya cancanta yi jayayya da su cikin khalifanci wala yakhruju alaihim ba wanda zai musu khuruji ya huto ya musu tawaye wala yaqiru li ghayrihim biha ila qiyamis sa'a ba wanda zai tabbatar da shugabanci ga wasun su har zuwa tashin kiyama wanda wannan tabbataccen abu ne ya tabbata a cikin hadisi wannan da yake cewa ma baqiya isnani haka yazo cikin lafazin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam harbi yake cewa wal jihadu madin wannan haduka yana hikaitawa ne kan mu manta can harfu ya zano mana cewa ya gamu da malamai da Ahmad da wani da wani da wani duka sun tahi akan wannan bayanan suka karantar da shi wannan aqida yace wal jihadu madin qa'imun ma'al ayyima jihadi yana nan a tsaye matukar akwai shugabanni barru aw fajru ko sun yi yi nagarta ko sun zama na fajirai ko na kirki ne ko na banza ne za a yi jihadi na musulunci kalkashin su a aqida ta musulunci jagoran ku na musulunci shugaba na musulunci ko mashayi ne ko mazinaci ne ko wace irin kaba'ira yake aikatawa amma in yace a huto a je jihadi wajibi ne ai biyayya yace walai butul hujaur ja'irun wani ja'irci na mai ja'irci ba zai bata shi ba wala adlu adilun ko adalcin wani mai adalci ba zai rushe jihadi ba yace wal jumu'atu wal idani da juma'a da idi wal hajji da hajji ma'a sultani tare da shugaba wa illam yakunu bararatan udul koda ba mutanen kirki bane adalai ne ba wala atqiya koda ba masu tsoron Allah bane mun ga abin da muke ta maimaitawa cewa sallah bayan shugaba sallah bayan liman wanda ya kasance al'am koda ko mun kasancewar yana aikata kaba'ira wannan in shugaba ne wajibi ne abu bayan shi ayi sallah inde ba ka hurci aka gani ba kirara amma matukar matsayin shi musulmi ne ko shan giya yake ko zina yake ko duk garin yahi kowa aikin asha amma kuma in yazo sallah wannan wajibi ne kai biyayya gare shi ba ka ce ba mashayi zan bi sallah da matsayin shi na shugaba wannan khususiyya ce ta musulunci addini ya ba ma shugabanci wannan ko menene hikimar wannan dan musulunci ya ba da kofa da damar saba musu da cewa dan yana kaza ai bazan bi shi ba sallah bazan bi shi idiyo bazan bi shi juma'a ba sai a kawo rarraba kawuna wannan kuma ya kawo kashe kashe da yake yace wadafa'ul kharaj was sadaqati kenan ana zancan baban fiqhu da ake maganar liman ya kasance adali ne kaza ne ba mai fasiki ba daga ban shi da kaza wannan ana zancan cikin awamun nas amma cikin shugaba ko ya su fanta da wannan kuma wajibin biyayya ne yace wadafa il kharaj baika kharaji was sadaqati da sarka wal ashar da ushri wal fai'u da fai'i wal ganima da ganima ilal umara zuwa ga shugabanni adalu fiha amjaru zasi adalci a ciki ko sun yi zalunci wannan duka wajibi ne ga musulmi da abinda aka ce za a bada shi zuwa ga shugaba bada zakai lamarin shi can shi ga Allah wal inqiyadu liman wallahu Allahu azza wa jalla kuma mai kauya ga duwanda Allah ya bashi amarka shugabancinka wala dan zai wala tan zai ayyada ka min ta'ati kada ka hudda hannunka daga biyayya ga shugaba wala takharuj alaihi bi sayfika kada kai mishi hutawwa da takobinka yin tawaye hatta yaj'alu Allahu laka farajan wa makharajan sai Allah ya kawo maka mahuta ya kawo maka yayewa wannan damuwar da abinda zai maka na zalunci annabi ya ce kai hakuri kai addu'a ha Allah ya kawo maka mahuta wa Allah takharuj ala sultani kada kai huto na huto ga shugaba wa tasma'u wa tadi'u kai ji kai biyayya la tanqus bai'atu kada ka warware mu bai'ar da kan mushi fa man fa'ala zalika fa huwa mubtadi du wanda ya aikata haka dan bid'a ne mukhalifun mufariqu lil jama'a ya saba ma jama'an musulmi shi yasa zan mu ga magadi yadda Hajjaj ya kasance da zalimci mu ga yadda ya kasance amma sahabban annabi a bayan shi suke sallah suke idi suke juma'a shi yasa Bukhari ya bude babu akan wannan hikira ce ta musulmai musulunci abu ne mai tsari wa in amarka sultani bi amru huwa lillahi ma'asiya, idan shugaba ya umarce ka da wani abin da ya zama na saban Allah ne, falaysa laka an tudi'u albatta, bazaka bishi ba a yanke, bazaka bishi ba nan ko daya, walaysa laka an takhruja alai, amma bazaka yi mushi khuruji ba, wala tamna'uhu aqau, bazaka hana mushi haƙƙin shi ba, duk irin zaluncin ka da yake, amma kai kuma haƙƙin da ke bisa kan ka bada, kamar yadda ya zo a hadisi na sahihi Muslim, annabi ya ce ka bada haƙƙin shi da yake kan ka, kuma haƙƙin ka ku roki Allah ya kwato maka. Wal imsaku fil fitna sunna madiya, kame baki a cikin fitna sunna ce shudadda, wajibul luzumha, wajibi ne a lazumce ta, duk lokacin da aka taho a cikin fitna wani abu ya zo na fitna na tashin hankali, to mutum ya kasance ya kame bakin shi, kada ya sa bakin shi a ciki wannan sunna ce ta magabata. Al Imam Al Ajurri cikin ash-shari'a yake cewa fa innal fitna ala wujuhin kaseera, qadama da fitnun azima, naja minha aqwamu halaka fiha aqwam, bubittiba'ihim hawa wa isaruhum lid-dunya, wasu sun busan duniya sun busan ransu sun halaka, wasu kuma sun tsira. Yace fa innabtali tafaqaddim nafsaka wa malaka, idan an jarrabe ka ka shiga ciki, to ka gabatar da dukiyarka da karan kanka duna dinika ba addinin ka ba, wala tu in ala fitna biyadin, kada ka taimaka ma fitna da hannu, wala lisanin ko da harshe, walakin ukufiya daka, sai dai ka kame hannunka wa lisaninka da harshenka wa hawaka da kuma san zuciyarka, wallahul mu'in, Allah shine mai taimako. Mu ga yadda wannan aqida ta musulunci take tabbatarwa da take safiya tabbatatta, amma wasu wanda suka kasance masu mugu fahimta suka zo suke shawwaha huskan musulunci a wajen tura, ana daukan cewa musulmi shine dan ta'adda, in mutun ya san aqidar musulunci hada adda kai wannan aqida adda kai wannan, wajibi ne ka kudurce wannan, ko bai zo kanka kuma balle in yazo wajibi ne ka dabbaka wannan, to wa zai gehi musulunci da ta'addanci da cewa ba addini bane na kaza, ba addini bane na kaza. Yace wa kafu an halil qibla, kame baki gami da ma'ayyan da musulmai, la nukafir ahada minhum bi zambi, bazamu kafurta kowa ba dan zunubi, wala nukhrijuhu min al-islam bi amalin, bazamu hudda shi daga musulunci ba saboda yayi wani aiki, illa an yakunu zalika fi hadisin, sai wannan in hadisi kararai ya zo yace mai aikin kaza kahuri ne. Yace fa yura al-hadisi kama ja, shi ma hay murawato hadisin kamar yadda yazo, wa kama ruwiya kamar yadda aka rawato shi, wa nusaddiqu bihi, mu gaskata shi, wa naqbaluhu, mu amshe shi, wa ta'lamu kama annahu kama ruwiya, kuma mu san ko kuma wa na'lamu ya kamata shi, sai yace wa na'lamu, mu san cewa kamar yadda aka rawaito shi yake, na hautar kusala kamar barin sallah, cewa duk wanda ya bar sallah kahuri ne. To wani wanda kaga ya bar sallah tariku sala baka ayyana shi baka ka ce wani da sunan shi ka ce kahuri ne, ko da tariku sala ne, kai dai kawai ka rawaito hadisin cewa wanda ya bar sallah kahuri ne. Wa shurbul khamr, da shan giya, wa ma ashbaha zalika, da makamantan wannan, aw yatadu bid'atan yusabu sahibiha ila al-kufr, ko ya kirkiro wata bid'a da ake nasaba mai ita zuwa ga kahurci, wal khuruj min al-islam, da huta daga musulunci, wattabi'u al-asr fi zalika, ka bi hadisi a cikin wannan, wala tajawizuhu, kakka wuce inda hadisi ya tsaya, wala ahabu salatu khalfa ahli al-bid'i, kada ka so sallah bayan nan bid'a, wala salatu ala man mata minhum, ko kuma kai sallah ga wanda ya mutu daga cikin su, yan bid'a a cikin baban aqida wannan, in sun yi su wanda bid'a shi ta kai shi zuwa ga kahurci, sallah ba zaka yi bayan shi ba. Shi yasa mun gani a Bukhari ce babun as-salatu khalfa al-mubtadi'i, mubtadi'i, wa qala al-hasan salli wa alayhi bid'atuhu, Hassan yace kai sallah kabir a shi tana kan shi, haka ma ganshi a sahih Bukhari, wannan da yake cewa ba a son sallah bayan dan bid'a nan, in ta kai shi zuwa ga kahurci, wala salatu ala man mata min, ko wanda ya mutu daga cikin su ba za a yi mishi sallah gawa ba, wal a'waru dajjal kharijul la shakka, mai ido ɗaya dujjal hutawa yake babu shakku a aqidar musulunci, wal irtiyab babu shakku, wa huwa akzabul kazibina, shine mafi ƙaryan masu ƙarya, shi dujjal da yana da awar cewa shi mai kashewa ne, mai rayawa ne, shi Allah ne. Wa azabul qabr haqqun, azabul qabri ha gaskiya ce, yus'alu abdu an rabbihi, za a tambayi bawa gami da ubangiji shi, wa annabihi da annabin shi, wa an dinihi da addinin shi, wannan abubuwan guda uku kawai su ne suka tabbata a musulunci a kabari, za a tambayi mutum kuma ayyukan shi, su zama jagora wajen kama mishi wajen bada amsa. Babu abin da ya zo cikin abin da ya shahara muka karanta ana cewa cece uwarka wajen cin kasarka, dukkan wannan babu shi a ciki, kamar yadda zo a wannan ta ƙarshen kawaidi wanda yake cewa duk alhamis, duk alhamis, daren alhamis sai an karanta ta. Wannan ukun kawai su suka tabbata. Wa yirwa maqaduhu min aljannati aw an-nar, za a gama sabkan shi cikin mutum, zai gama sabkin shi a kabari zuwa aljanna ne ko zuwa wuta ne, wanda wannan ya tabbata a cikin sunna hadisai masu yawa. Da munkar da nakiru gaskiya ne dukkan su haka, masu fitnar da mai masu fitar da jama'a a cikin kabari su ma gaskiya ne. Yace nas'alullah sabat, muna roƙan Allah ya tabbatar da mu. wanda masu wannan sun zo cikin hadisi dogo mai tsawo idan bawa ya rasu yaje zamana yace atahu malakanu malaiku guda biyu su dogon hadisi wanda mun taba karanta shi yace wa haudu muhammadun haqqun tabkin al-kausara na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tarudu alaihi ummatu wa al-umma shi zasu zo ma wannan tabkin walahu aniyatin yasharabuna biha minhu yana da makayi a ciki wanda mutanen shi zasu sha daga ciki wa siratu haqqun sirati gaskiya ne yudaw ala su'a'i jahannam za aza shi a tsakiyar jahannama fa yamurru nasu alai mutane su rika shudewa wal jannatu min wara'a zalik aljanna tana bayan wannan duk wanda ya tsallake aljanna ce zai fada wanda ya fada kuma jahannama tana kasa nas'alul samara mata wal jawaz muna roƙon Allah ya arzuta mu da tsallakewa da wucewa yace wal mizan haqqun ma'auni gaskiya ne tuzani fihi al asanatu was sayiat za a auna kyakkyawan ayyuka da mummuna kama sha Allahu an tuzan bihi kamar yadda Allah ya so a auna su wasuwaru haqqun buqahu gaskiya ne yanfuku fihi israfil zai yi busa fa yamutu al khalqu halatu duka su mutu summa yanfuku fihi al ukhra sannan yayi ta busa fa yaqumuna li rabbil alamin lil hisab su tashi zuwa ga Allah dan hisabi wa fasulul qala qada da bambance hukunci wa sawabu da lada wal iqabu da uquba wal jannatu wan nar da al janna da wuta wallahul mahfuz da lawhul mahfuz haqqun gaskiya ne yastansiku minhu amalul ibad ana kwafi ayyukan bayi a ciki dukkan ayyukan da bayi suka yi bayan mala'ikun da suke rubuta wannan hasana da sayi'a a wajen su akwai kuma haka nan a wajen Allah an kwafi yana cikin lawhul mahfuz yace lima sabagat fihi min al maqadir wal qada abinda ya gabata na kadara da abinda Allah ya hukuntar tabbas ne wal qalamu haqqun al qalami gaskiya ne kataba Allahu bihi maqadir kulli shay Allah ya rubuta dukkan kadara komi wa asahu fi zikr kuma ya kididdige shi a cikin alqur'ani tabaaraka wa ta'ala a cikin ambato wa shafa'atu yawmal qiyamati haqqun ceto a gobe kiyama gaskiya ne shafa'u qawmin fi qawmin za a ba wasu mutane su ceci wasu mutane kaman malamai da annabawa da kaza da yara kanana fala yasiruna ila an-nar ba za su je zuwa ga wuta ba wa yakhruju qawmun minan nar za a hudo wasu jama'a daga wuta ba adam da khaluha bayan sun shige ta bi shafa'ati shafi'ina da cetan masu ceto wa yakhruju qawmun minan nar bi rahmatillah za a hudo wasu mutane daga wuta da rahama Allah ma yurbisuhum fiha ma sha Allah za su zamana a cikin ta ba adam yurbisuhum bayan Allah ya zamanar da su cikin ta iya yadda ya so wasu bayan su samu cetan annabawa wasu cetan yan uwa wasu cetan dangi wasu kuma cetan Allah madaukin sarki dan zai zo annabawa sun yi malamai sun yi duk masu yi sun yi dahi Allah ya ce wa baki illa arhamur rahimin ba wanda yi saura yayi ceto sai mafi rahaman masu rahama sai Allah ya damka guda a cikin hannu yace wa qaumun yukhalladuna fi nar abadan wasu jama'a kuma za a dawwamar da su cikin wuta har abada wa hum alu shirki wat takzib sune yan shirka da masu ƙaryata manzanni wal juhudu wal kufru billahi azza wa jalla masu musu kuma da kafurce man Allah wanda wannan dukan su gabaki daya abinda yake tabbatar mana da wannan cewa mummuni bai dawwama a cikin wuta wannan tabbas ne koda yayi iya aikin saban da yayi to amma in ya shiga wuta za a mishi zunubi azaba ne daidai gurgurdan zunubin shi a huddo shi daga ƙarshe imma da cetan masu ceto ko da cetan Allah amma a ƙarshe mummuni wanda zai tsaya ya dawwama har abada dindindin cikin wuta sune kahurai kawai da mushrikai wanda suke juhudi yace wa yuzbahu al-maut za a yanka mutuwa yawmal qiyama ranar qiyama bainal jannati wan nar a tsakanin aljanna da wuta kamar yadda yazo cikin hadisin bukhari yace kuma wuta an halice ta aljanna an halice ta da abin da ke cikin ta wa khuliqatin naru ma fiha an halice wuta da abin da ke cikin ta khalaqahum Allahu azza wa jalla Allah ya halice su summa khalaqal khalqa lahum sannan ya halice halitu dan wuta da aljanna la yafni akwai wanda suka fe kan cewa Allah bai halice su ba falsafa suka sawo dan in Allah ya halice su ba kowa ciki sai zamana wargi ne wasa ne Allah ko ta'ala Allahu al-abs wallahu amma abin da ke kareta su o iddatu iddatu mai yawa da Allah yake fada yace la yafni yani bas karewa wala yafna ma fihi ma abadan abin da ke cikin sa har abada bai karewa mun gani ko zan mu gani zuwa gaba tawaif din wasu daga cikin ɗan muguwa akila suka ta ce aljanna da wuta suna karewa akwai ranar da za su kare gaba ɗaya Allah ɗan aljanna da ɗan wuta dukkan su huto Allah ya ce ya fasa kowa ta yi shi wasan inda za a yace fa inni tajamu mubtadi'un dan sawa labisina fiha ahqaba za su shiga suna cikin aljanna da wuta ahqaban hukubi mai yawa lokaci mai yawa kaga nan an ce lokaci mai yawa ba a ce har abada ba da shi suka dauki hujja cewa tana karewa kenan tunda aka ce wani zai zamana a guri kaza lokaci mai tsawo yake nuna ba dawama bace akwai lokacin huta suna da aya da dalilan su yace fa inni tajamu mubtadi idan wannan bid'a yayi hujja au zindiki ko wani zindiki da fadar Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha da makamancin wannan daga cikin mutashabihin qur'ani fa qul lahu sai mu ce mishi kullu shay'in mimma kataba Allahu alaihi al-fana'i wal halaki halik don me yake hujja su bayan wacce da na fada wanda suke cewa wuta da aljanna suna karewa suna cewa kullu shay'in halikun illa wajha komi halaka yake banda Allah kenan kaga har aljanna tana ciki to yace hujjar da za a ba mu wannan zindikin shine a ce mishi komi mai halaka ne wanda Allah ya wajabta ma ya rubuta ma halaka yace wal jannatu wan nar khuliqa lil baqa'i la lil fana aljanna da wuta an halice su dan wanzuwa ba dan karewa ba walalil halak kuma ba dan halaka ba huma minal akhirati la minad dunya su a cikin lahira suke ba duniya ba nan da ake cewa komi zai halaka anan gidan duniya ake magana ba a lahira ba in a lahira ne da mutanen da ke cikin aljanna da aljannar da wutar da mala'iku duka wannan kullukin ba ta shahe su ba kenan wannan ana zancen duniya ka dauko aya ka kai ta lahira dole zai zamana an samu rikicewa nan zan mu takaita akan wannan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu dauki sarki ya mana gafara wancan kamar ne muka faɗa shi sunan ibn majah gobe in mun yi shi gobe a taho da shi gobe in muka yi shi shi kuma wannan kora ta fuskar tasjili ne cikin abin nan ba kansa zan rika sajjala shi dan bai wuce ina ga ayi darasi guda biyu a ira sashi ko ta tasjili ne zan yi da sashi insha Allah wanda yake da bukata zai saurara shi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi